abun fisahu babi da zai yi magana sujada tarafkanuwa wa sujudu sahwi fis salati sujada rafkanuwa a cikin sallah sunnatun sunna ce falin nuqsani idan kai rage a sallaka a zuwa raka'a hudu ce sai kai raka'a biyu ka sallabe ka ka rage raka'a biyu kenan ko ko ku a'a da kai taso daga sujada raka'a ta biyu madadin ka zauna zaman tahiyya sai kan mance ba kai zaman tahiyya ba sai kan miƙe kaga kai rage to falin nuqsani idan rage ne sajida ta ne kai sujada biyu qabla salami kafin sallama ba'da tamami tashahhudaini bayan ka cika attahiyya guda biyu yazidu ba'dahuma tashahhudan akhar sai ka kara wata attahiyya idan kai tahiyya kafin sallama sai kai Allahu akbar ka taso Allahu akbar sai ka taso to in ka taso sai ka kara wata attahiyya sannan ka sallame zai kara attahiyya na'am yazidu ba'dahuma tashahhudan akhar sai ya kara wata attahiyya bayan wannan ta biyu wali ziyada idan ko kari kai sallar azhur mai raka'a hudu sai kai raka'a shida ka ka kara ma Allah raka'a biyu ko sajida tani sai ka sujada biyu ba'da salami bayan sallama yatashahhadu ba'dahuma ka ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum kun ba ji ta kama ka to sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to da ka taso ba cewa zaka assalamu alaikum ba yatashahhadu sai kai attahiyya ba'dahuma bayan wannan sujada ba adi guda biyu wa yusallimu sai ka sallame taslimatan ukhra wata sallama ta daban alhamdulillah wannan shine hukuncin sujada ba adi cikin wannan littafi da haramu.